Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da Kumaniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata 22 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku kamar yadda kuka sani ni Hawwa Abdul Karim Young Pioneer ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra kasar Ghana shirin namu na yau za ku ji ci gaban tattaunawa akan muhimmancin baiwa mace ilimi bayan wannan kuma mu saurari irin gudunmuwar da wannan gwamnati ta baiwa matasa da mata sannan mu kawo karshen shirin da kulama wacce satin muka shiga wata makaranta domin tattaunawa da malaman makarantar akan muhimmancin baiwa ƴa mace ilimi da irin kalubale da ke dauke da karantarwar ƴaƴa mata yau ma muna tare da waɗannan malaman inda zamu ci gaba da tattaunawar mu wancan satin dai mun tsaya inda malama Bilkisu ke bayani irin yadda suke daukan matakai idan ɗalibar su ta kawo musu ƙarar za a mata auren dole bayan na tambaye ta koshin sun taba yin nasarar ceto wata dalibar da za a yi mata auren dole kamar yadda za mu sake maimaita wannan tambayar
Allah gani rabbo gani abadana jiri na yau da gobe
mun taba solve wani ba mu iya mun succeed ba farkon ita yariyan ta bar mun san kaman ba ta so ba ta son aure isa based on ita abinda ta fadi ne don kin san koya aka ji an so a ji na iyaye to daga baya ba mu iya mun san ko su suka influence yariyan ita da kanta ta call ta fadi muna kaman lalle ita ke so a daura aure isa she bari manyan ma da muka kawo su shiga cikin lamarin a san yanda za a yi da parenting magana ana gwada ma wai da aka kawo an tun daura auren tun tana kankani isa wuri mutane mijinta ta girma amma she mu ba mu san aka ba mu muna gan dai yariya ne da take stay wuri mutane an kawo ta school amma she ba mu san kaman an tun daura wani aure tun tana kankanuwa isa da muka shiga ci muka kirawo manyan da su suke duban kai based girl child education nan she muka gan kama sun find ways and means ni dai aka ni na duke shi because mun so mu sanya yariyan amma she at the end of the day yariyan da kanta na fadi muna kaman ita ke son aure to wuri yayi kaman bamu da karfi kin gane isa dan kara kuma game da ita abinda ruka yayi ta fadi yanda damu ya muso gwanga issue nga ina gan kaman mostly ustaz ya made mention of talaushi isa da schools nan mu try mu sa skill training cikin gwada bin mu kin ga ko this beat artifact akwai yin paper bags nga muka samu ko mu teachers ba mu da wannan skill muka invite irin wadanga experts nga masu yi su train yaran ya bari wata ranar na muye mu create wani art center ne cikin school instead of yariya ta tashi school ta shiga cikin gari tana harakan maza mu muye mu samu su cikin school muna gwada musu wanga yake hannu mu iya mu sere a generate wani kudi a tattanyen yaran ga ta support su wurin ba su da shi mu ta support su wurin sha ne rigunan su sanitary pad especially sanitary pad din su dey want su ana take advantage don ita tana ga namiji yayi sai mini mini ya kula da ni kenan amma ba ta san nufin da shi ke yi ba muna na bukun nan kuma mu ta gwada musu wani skills kin gane muna saron yin wannan ya bar yaran nan in suka ta gida ma they are more engaged din na saron ba yara na artwork su je suna yin gida isa sometimes parents na iya call na su tambaye ni to artwork yana karu kan curriculum shi nace muna creative art ina karu cikin just a keep me she busy isa suna iya su yi ma shi akwai wanda ta zo ta ce mini kamar madam abin ganga da nan ya wani ya ga yayi mata ke waiter sai tace that's good isa ki duba wanga muka yi muka polish up yaran gana da wadansu ababa su zama suna yi su support kansu yayi kamar muna empower su su yi su sai ma kansu ba she lalle ehe
teacher
iyaye kuma ma malumma mu duka
ina da wani karin bayani kadan ta bangare uwayen mata da su kai da yara wurin neman ilimi ba su bar yaran mata suna karasa ilimin su kamar da muka yi magana da zuwa muka ce game da batun talauci akwai wasu kabilu sun doki awar da yariya mace a sauri ba ta gama JSS ko SS ta yawuri da sauri wato wuri ne wurin samun arziki da sauri ba wai kamar suna dokar yariya su bayar a auren da ita ba wani saboda addini ya ce wai kamar aure ya zama ibada ba wasu sun doki aure nan kamar fatauci ne da ke shigo ma gida wani alkhairi ko wani arziki to eh kuma mutum kuma kai haka nan kuma ka bata mustakbalin yariya bi mana ka bata mata future ta rayuwar ta gaba yo zamani ya zo ya kai yanzu atta matan musulmai da suke kulle an sare su a gida yo cikin gidan da suke suna kula da su da kansu rayuwar su yanda arziki zai shigo musu da shi wasu ma saboda haka nan rayuwa ya ba su hanyoyi suna sa yawancin su wanda suke samu sauki yanzu shine wanda suka ilimi na dai kenan na biyu muna magana game da batun karatun mata musulmai abin ga Muslim Girl Child Education da sauransu ba za mu iya mu ci manufanmu ba a shi dai mun gina makarantai yanmu nawu kamar yadda muka samu wasu kanana kananan da ke yanzu akan ganda muke dabara da shi
a gina makarantai masu yawa
ina tunawa tsohon shugaban kasa George Rawlings da ya zo kan mulki ya so ya aka ya suna shi aka jina muna ko aka kafa muna wanga wata kugiya da take kula da game da batun shani ilimi na rayuwa ilimi na boko na musulunci duka baki da shine Islamic Education Unit bi mana makarantaya na islama wanda ke tana karkashin hukuma yawancin wadannan makarantaya malumma ne kawai da limamai suke da wadannan makarantaya ba community suka gina musu ba ba hukuma kuma ta gina musu ba su suke da abin su shi hukuma ta kawo cicoci a zo a ba yara ilimi na zamani ana tafiyar da shi kada ba mu yi mu ce kamar ba su yi komai ba Allah sa ka da alkhairi amma akwai wani abu kuma da na lura muna da kungiyoyi na musulunci da yau waɗannan kungiyoyi yau su samu arziki yana shigowa musu kasashen Larabawa rapportin da suke zanawa shine ababen ganda muke kallo balantanga game da batun shani ilimi yayan mu mata suna sa wa cikin report amma ba mu gan taimakon da suke yi ba su da kaman alal misali kaman ita madam Barkisu da take zaune haka ni na yance ita ne na gan kaman cikin makarantun islama na boko wanda ke take tare da kishi ta musulunci tana son ta ga yariya mace musulma ta inda ta kai ga wannan yariyar nan ta fita to amma waɗannan kungiyoyi na addini da dukiya masu yawa suna ina shigo musu kamar kasashen Larabawa su Kuwait da su Saudi ya kamaci su da makarantayya na islama da ake gwada boko ya kamaci suna da alaka mai karfi tsakanin su da za su dunga taimako irin waɗannan matsaloli da muke fuskanta
mu duka da mun san kamar child marriage is illegal ne cikin ba gane ka dai ba sauran illegal ne kuma ka duba constitution kuma ka duba children's act kuma ina abolish wannan until yaron ya kai 18 years, Koyari and Taka 18 years, she wouldn't be permitted to get married. Ama sometimes falls in your school that the Yarium because Snagan Kama is right Yari and then say you so but be opposing to one of the dangers. Maybe early teenage pregnancy, but so on because Snagan Kama Kunyani. So in the Mijin Yazo, Yachi, in a son, your Aurita, doing another Kudi, just chases to your dust day Aurim. Maybe he would be their source of getting money or something like that. Soon, Samu and Fanny. Kuma in the 30 Batayi, then they would tend to Imata Baki, come on to run and see Nimata in the Baki ba this in the Akaya Farudaki. So if something like that should happen, Tafara face when you rot in your life, she get come on. Al hiking parents in Tana Binta don't but to be umarinin su ba
misali ni yari ne shekara 15 ina zuwa su she gida aka ce za mu ni aure ni ko ban so kuma aka kobe baki na kan zon gaya ma teacher na don na gaya ma teacher na kama na buka ni ko a mini auren dole ya zai yari
in
school
as yari in school advice in da dan bayar ne do wonder e baki wannan trait ki feel free maganan da ke kika gan kaman in kika fadi gida bai yi teacher think especially teachers mata ni yare mace mace dai na fi son wadansu lamarin tan dan ta gan ina damun ta ta open up to female teachers amma in female teachers kuma in ba su da common cikin school don yawanci ana we halayyar mu wadansu matan bai bar yaran su ta kusa da mu isa suna feel okay su ta fira da mazan in ta san ako cikin mazan wanda ta yadda da shi ta fito fili ta fadi mai kaman abin da ke damun ta kenan don in wannan ezo ko inda damu mu sebunta mu mun san yanda damu yi ticoci mu ako loss da yake mace mu bibisa don kinga mu ma muna aiki karkashin manyan mu ne ba mu ya mu take up wannan shede yayi as a teacher nan na da NGO nan da nike run dan na yan take up wannan issue based on NGO nan amma dan taken shi on the school side na ya kamata in follow protocols na involve manyan kuma manyan nan duka yanzu su duka sun their hands are on deck suna son su gan kaman lalle yaran matan nan sun samu kansu especially in yazo shi yaran matan zongo ana gan kaman wadanga ma in kika kashe kanki kika gwada musu abu ma west ne don tai aure no muna son mu gan yaran mu sun ci gaba sun fi ma mu ticocin nan aka muke son mu gan su sai sa duk wanda ya threaten wata yariya mace wai kake je school feel free ni dan nana na yi available pa na support inta wadanda ya kamata in gama ta da su duka su save inta ta yi school ta yanda ya dace nai ready
na da karin bayani game da zancen malama Rukayya da azun da ta yi cewa kaman akowajo wasu kungiyoyi na hukuma da ke ba mata yancin kansu za ta musu masu auren aure abinda muke son iyaye su sani gabanin dokokin wajo musuluncin da muke yi da su iyayen suka fahimci cewa aure fi ma yariya to wannan musulunci ya nuna cewa babu tilasta yariya mace da yin aure auren da aka tilasta yariya ba da son ta ba ita da kanta tace tana son ba musulunci ya haramta wannan aure kuma abin da ya zama haramu da musulunci bai yarda da shi ba Allah bai yarda da shi ba manzo Allah bai yarda da shi ba koda ma walla ana ko mummunan magana akai ma yariyan ba zai aiki da shi ba bai zai aiki ba kuma bai zai tasiri ba dalili akan haka mace budurwa yariya karama take karawai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ubana ya mini miji ya doke ni ya ba wani diyan dan uwansa ya aurar da ni alhali ni wannan diyan dan wannan ba su yi tsakanin kuma ban so kuma an tilasta ni Annabi ya ce mata kin gan kiwaye kina da ababai guda biyu cikin biyun nan kin yake aikata guda ciki domin biyayya iyaye zake ki bi wannan umurni ko ku a kina da anya ki cancel ki kashe wannan aure musulunci ya baki anya ki kashe wannan aure aurin da aka aikata tilasta baki so musulunci ya baki anya koda an daure ki bara a bata wannan aure isa aure akan tilasta ba aure bane aure na haramu
wani gargadi za ku yi ma yara gida malama Balkisu yau cikin koyar da ilimi inda Allah ya kai ki har ya kai shugaban kasar mataimakin shugaban kasar Ghana ya miki alkawarin zai kai ki wurare ki karatu. Wannan abu an yi ne domin a karfafa wa yara mata su karatu ko baka. Wannan abin ya kike ganin zaki yake wayar da kan yariya ta dube ki in ya so ita ma ta samu haka.
Na gode kwarai. Wanga alherin da ezo hanya na nace ba so guda kawai na tashi no na samu ba. Ya zo da hard work. Wani project name da na doki na ajiye gabana nike so within the shortest time na launching shi in san kuma yanda dai in kamarin musulmai mu the female tag su ne priority na yanzu aka don an ce in ka educate namiji ka educate mutum guda amma kuma in ka educate mace ka educate duniya duka
muna godiya kwarai da wanga daman da aka bamu to gabanin dai mu kulle taron da ko wanga wato kiran da muke yin ga ina da wani karin bayani shine game da batun har yau hankali na kan kungiyoyin musulmai da ke kasan Akra musamman.
Sheki na bidan ya nuna kamar duk wani kungiyoyin musulmai da kuke Ghana da ma Afrika baki da duniya duka wanda ku Larabawa ke tallafa mawa kuma ku bar hankalin ku ya karkato kan ilimin ƴaƴa mata a inda kuke duk inda ka tsinci kanka kai kungiya ne da Balarabe ke tallafa maka kakka manta cewa akwai yara mata da suke bukatar ilimi kuma ku karkatar da hankalinku kai kada ku dawoma kadai kan gina masallatai da sauran da dukkan marayu in ji sai akwai gargadi da zaki wa yaran matan mu
gargadin da dai ne shine mu duka mun san hard work pays without hard work baka samu abin da kake so. So ya kamata iyaye mu mata da mazan duka su take notion su kamar education is bad. Education ba shi ne lalle na mace ta zo ta zauna class ta rika book sai tana gwada mata abu ba. It can be a professional one, yayi kuma ya zama technical ne ko vocational. Abin hannu shi ne komi ba shi dai ta zo ta tashi ta zama doctor ba.
Ndiri na yau da gobe murya America kenan mai gidan mai da bagulmi da biya ba mutuwa ba inda rai zai ansa du kwarkwata ta shiga tsumma zai wuta za ta raba su ndiri na yau da gobe
to shi mu na gaba gwamnati mai mulki karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia su bayyana cewa asusun cigaban zango wato Zango Development Fund ya yi tasirin kaddamar da ayyuka sama da 200 da fannonin kiwon lafiya ilimi tsafta muhalli da wasanni sannan waɗanda suka fi cin amfanin wannan su ne mata da matasa kamar yadda Alhaji Bal Abdullah Badda shugaban hukumar aikin haji kuma shugaban yakin neman zaɓe ta ƙasa ɓangaren zango ya bayyana
shi ne na biyu kuma mataimakin shugaban ƙasa zai kirkiro ayyuka aiki for matasa digitalization related jobs for matasan Ghana don matasan Ghana su ne tushen Ghana matasan Ghana da na zango su ne tushen Ghana domin in mutumin zango matasa ko kuma matashi yana da aikin yi sugar the rice the milk one number ba wani abu bane ya sai ma baban shi koko umman shi sugar and rice so ba wannan muke bukata ba abinda muke bukata a zango a yau shine matasa mu samu aiki yi abinda muke bukata a zango shine samu development a zango anan Ghana abinda muke bukata shine deliberate specific development policy intervention kamar kan da muka kawo zango development fund muka kawo ministry for zango mu duba NDC MPP for the first time in the history of this country mun samu minister for finance wanda shi zama musulmi Dr. Alhaji Muhammad Amin Anta For the first time in the history of this country, muka samu musulma as minister for information. Ana samu ba wanga dukkan yana taimaka ma matasan zango da yan zango don in kana cikin wani gari, wani unguwa, wani jida, wani yankin, in baka da role model da zaka yi ta binshi boko zaka yi ta koyoyon sa wannan yana lose ma kana lose ko kuya
muna tare da Hajiya Rabi wadda ita kuma zamu ji
wani irin gudunmuwa ta bayarwa
an kika gani MPP party yana da tausayi da mata sosai ni mai magana gani yar zango ne ni yariyan zango ne ba ni kade ba akwai ire-ire na dewa da ake mentorship programs aka support mu scholarships muke kara ci gaba da kurayen mu da bai a ce na high school har nayi masters har ina tunanin PhD ko na ma fara PhD da wannan ba zai yi ba in ba da amfani ko albarkacin NPP government ba akwai Hajiya Honorable Fatimatu Abubakar ta fara kaman mu dukan ga yau ita kwararren lawyer ce kuma ta zama a whole cabinet minister of the state shi zai gwada maka a cewa kaman ko zai gwada miki cewa kaman ire-iren mu dubayya mu na cikin system na wasu ma ba ta bangaren school ba ma kade wadansu ma akan hanya skill training da ake projection an gwada ma wasu batun sabulu an gwada ma wasu batun pastries an gwada ma wasu baking wasu ma yau hard driving an gwada musu wasu ma journalism kaman ke akwai an ka baye kuma akwai yaran matan da suke yan zango kaman ni da ke da sauransu suna amfanin wannan in ka duba tudunmu mata suna da wannan damuwa Alhaji Dr. Mahmud Baume ce a'a ita Diana mace nan in ka kama mata wata rana za ta samu masayi cikin community nan ya kawo ultra modern training center daga Madina yau in kika je Madina kin ga wannan
yake wurin wato wuri na wanda
kawo muke ana koyar da yaran matan da suke kasuwa suke hajin kayan mutane da suke kasuwa suke ganin walakanci da suke kasuwa ake musu shade yau wadannan yaran mata duka an ba su wurin kwana mai kyau an ba su wurin koyon ilimi har fourth cohort an pass first group second group third group har fourth group last week an pass su sun fito an kara musu kudi kudin da yake shi za su doki su kama ma kansu su iya su kai ci gaba an fara da 5000 pilot base ne dubu biyar cikin dubu biyar nan ana diban su kadan kadan ne ake training su suke zuwa
ina tare da daya daga cikin masu sadarwa na jam'iyyar MP wani hanya wannan taron zai taimaka wa rayuwar matasa
so nagode sosai sunana Muhammad Awal ne ne ina cikin National Zango Campaign Team na MPP sannan na cikin National Communications Team abinda muka zo muka yi nan ga shine muna so mu nuna da mutanen zango da musulmi abinda muka yi from 1992 har yau sannan she mu 08 on abinda muka yi shekara 7 da Dr. Baumia ya zama Vice President da Ghana da ababan da muka taimaka da mutanen zango sa'annan in aka jefa mai kuri'a zai ya zama President da Ghana abinda zai taimaka da mutanen Ghana duka musamman mutanen zango da musulmi shi sa abinda ya sa muka zo kenan mu outline ababan da aka yi mutanen zango ko kai da mutanen zango muka project din da muka yi da sauransu mun yi project over 200 mun kira manema labarai ne saboda in muka ce mun gina makaranta kaza kuna da correspondent kuna iya zuwa ku gani lalle magana gaskiya ne an gina wannan makaranta so shi abin da ya kawo mu nan ga kenan
cikin program din da kai ko kuma cikin abin da kuka bayyana zan samu guda biyu wanda ya taimaka wa rayuwar matasa da mata
abin da ke cikin shine mun gina makarantu tun da aka yi gana tun 1992 ba wani gwamnati da ya zo ya gina makarantu kamar makarantar da muka gina mun gina makaranta daidai 47 wanda muka gina kenan kawai
daga wani shekara zuwa wani shekara
to abin da 2018 saboda aka fara zango development fund 2018 aka fara shi aka ba su 50 million Ghana cedi a seed capital abinda aka ba su kenan shi sa wa'annan abin ga project din mun yi ne saboda an ka duba tushen mu asalinci shine ga sunan shi karatu shine ga sunan shi hanyar da za a bi yara su samu karatu da sauran su to abin da ya bar muka fara da education kenan shi sa wannan education mun yi na biyu shine wanda ke so ya zana arabiya yau an fara shi ana zana arabiya examinable kamar yadda ake zana ingliziya da ake zana french to shi sa haka abin yake
mata fa sun samu wani gudunmuwa yau mata kuma za ku yi ga abin da kuka yi wa mata saboda mata
yawanci iyayenmu mata su nake duban yaran da suna zuwa school muna da free secondary school nan yara 5.7 million suka shiga yau duk wanda ya waiwaya zango ya san kamar zangonnan mu yau in yaro ya kare ko yariya ta kare JHS za ta secondary school yawanci in mutane 10 suka kare uku ko hudu kawai ke iya zuwa yau 10 nan duk baki da suna iya zuwa shi sa mata sun samu amfani na bi shine cikin zango development fund na akwai aikin da muka yi wanda muka kiran shi abin ga sunan shi women empowerment da sauran su da muka zo aka koya musu yanda ake package so bolo da sauran ababa shi sa yana cikin ababan da muka yi muka
tsara musu aikin hannu
da kuma yanda ake package ma shi koko da sauran su da suke yi shi sa yana cikin abin da aka yi
nagode ina tare da wasu mata nan ga zamu ji ra'ayin su ma akan ko wani irin gudunmuwa wannan gwamnati ta taimaka ku
ya na Aisha Idris da wa Ayewa su North
wato gwamnatin da ke zaune kan mulkin nan me ta miki a matsayin ki nan mace
an bayi muna ba kai da yawa saka jama'a aiki na Ezo Independence nan mun je mu yi wani mun koyo mun kudin nan kuma
aikin hannu okay
mun yi kudin nan
kuwa ya ci amfanin aikin hannu da aka koyar
to mu duka
ke makin ci ke ya sunan ki
ni sunana Sauda
Saude? Okay. To ke kuma fa?
Ni sunana Rashida Haruna. Kokari Independence ngan da kira aikin ga. Mu duka mun je over kama 3000 people. Duka waya ta samu aikin fire service
ne. Ni ya da zama da mu lahira dai ni ga tsoro. Ajiri na yau da gobe. Muriya America dan azan ban raina ba La ilaha illallah bu duniya doron zabo duniya ta zama da mu lahira dai ni ga tsoro ana zon zagin ummar gurmi aka tsoro ummar bai bar gida ba bai bar da ajiba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani je gedo muriyan America kenan
sai yanzu kuma mu shiga madafa
Muna tare da Aje Azumi.
Yau kuma shi mu na kwalama me za a dafa mana?
Shinkafa da fulon contumbre.
To ganyen contumbre.
Contumbre ba ku ika shiga kasuwa ki kai sisi. Za ki sai manja, ki sai timati, ki sai albasa. Ki sai momoni.
Kifi me wari.
Eh momoni. Ki sai momo kifi me wari ko? Ki sai she ki sai kifin ki oda ne ukuku, she ki sau.
To in time one
ne. Ko mi ne kifi da kika san kamar kina so, she ki sau. In kina so a gushe ciki sai ki sai a gushin ki ga contumbrin ki sai sai shi kenan ki sai magi garin tankon ki papi stoshi ki sai duka in kin zo wan in blend da ki ba sai ki blend ki juye gashi na aji wan gashi momoni na gashi kananan kifi na gashi in ki wasu na sa kananan kifi ni haka dai ina so ina so kananan kifi go wasa dai yake bayyana su use spices ba shi sa kananan kifi ban wasa dai shi ki da kin zo kin zauna kina so nama ciki a gare ki sai ki girka silban ki wanke silban ki ki girka aikin yanke yanke ki komo sai ki jika gushin ki ki aje na sai ki sa ki zuba albasa ki kawo tumati ki zuba ki kawo na konko ki zuba ki fulon ki fry da kin kare ki sa komin ki kin sa kifin ki komin ki zuwa cikin aje a gushi inda fulon ki taso sai ki kawo a gushi ruwa ki bar bada ciki shi zai na tashi kaman kwai shi kina juyawa tashi sai yayi wannan yayi set lokacin kin dafa contumbrin ki kin yanka kin dafa shi ki kawo shi ki zuba ciki da kin zuba ciki shi ke nan baki da matsala ki juya ki juya ya kare ba da wani jimawa ba kin kare contumbrin fro shi bai da wuya
ana cin shi da
ki yake ci shi da afim body yake
plantain wato za ka ci shi da plantain
kokon ma ka aika ci da shi doya ka aika ci da doya ka aika ci da shinkafa abin da dai kike so eba ma ki yake da eba ki ci
shi contumbrin nan idan baka son contumbre za kai kai amfani da wani ganye daban
ko wani ganye a lefori ko wani ciki kai ka zuba ciki abinda kai kake so
amma yanda
ake yi shi no haka no za zaka yi ka zuba kowanne ganye kace
to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdul Karim Yankwaniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Fresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amerika yau ta canza.